sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 da kuma 49 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za iya ji mu ta Alpha Radio Kumasi sannan za iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com Saurare assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a yau Laraba ranar Christmas wato 25 ga watan Disamba na shekarar 2019 da fata ana kan bukukuwan Christmas lafiya Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin kamar a kowace ranar Christmas shirin namu na yau zai raja'a ne akan shagulgulan Christmas don haka in banda labaran duniya Za mu jingina rahotanni da sauran shirye-shiryen da muka saba kawowa. A maimakon haka, za mu kawo muku maimaicin gaishe-gaishen Christmas wanda Alheri Grace Abdu ta shirya za kuma ta gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya.
Jama'a barkanku da warhaka ga cikakkun labarai. A yau Laraba shugabannin mabiya dariƙar Katolika da na Anglika sun aike da sakonni na musamman ga al'ummar kasar Sudan ta Kudu inda suka yi fatan samun zaman lafiya da ci gaba a kasar shugabannin sun kuma yi fatan ganin an aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla yayin da al'ummar Kirista ke bukukuwan Kirsimeti a duk fadin duniya wata wasiƙa ta hadin gwiwa da suka rubuta Papa Roma Francis da Archbishop na Canterbury Justice Welby sun yi addu'o'in samun sulhu da nuna kauna a tsakanin shugabannin siyasar kasar ta Sudan ta Kudu kamar yadda aka saba a addalce Papa Roma Francis ya gabatar da jawabin sa ne a dandalin farfajiyar sama a St Peter's Basilica inda a cikin jawabin nasa ya tabo irin wahalhalu da mutane suka shiga sanadiyar rikice-rikice da ke faruwa a gabas ta tsakiya da nahiyar Afrika. Bukukuwan Kirsimeti a Hong Kong sun rikice sun koma tarzoma bayan da 'yan sanda suka harba barkonon tsohuwa akan masu adawa da gwamnati kana suka kama wasu da dama. Wannan arangama ta baya-bayan nan na zuwa ne yayin da shugabar yankin da hukumomin Beijing suka nada wato Carrie Lam ta yi Allah wadai da lamarin tare da kwatanta masu zanga-zanga a matsayin marasa sanin ya kamata ganin cewa da haka suka bata bukukuwan na Kirsimeti shugaba Kerry ta ce gwamnatinta za ta tabbatar da an dau hukunci akan dukkan wanda suka karya doka rikice-rikice ya kaure ne yayin da masu fafutuka suka gudanar da wata zanga-zanga a gaban wasu kantunan hada-hadar kasuwanci a birnin na Hong Kong. Duk da bukukuwar Kirsimeti da ake yi, matafiya ba su samu sukunin samun yadda suke so ba sanadiyar yajin aiki da ma'aikatan sufuri ke yi a kasar Faransa. Yajin aikin wanda ya shiga mako na hudu ya haifar da tsaiko a dimbin ga dimbin fasinjoji da suka kuduri aniyar yin wannan biki na Kirsimeti da 'yan uwansu da kuma abokan arziki. Jama'a da dama sun yi ta fadi tashi a kurarren lokaci domin ganin sun samu wa kansu mafita. Kadan daga cikin jiragen nan masu dan karan gudu da ke jigila tsakanin biranen kasar ne suka yi aiki a yau. Ma'aikatan sufurin na yajin aiki ne a wani sauyi da hukumomi suke so su yi wa tsarin fansho a kasar ta Faransa. Wani yunkuri da aka yi na sasanta rikicin tsakanin ma'aikatan sufuri da gwamnati a makon da ya gabata ya ci tura. An ci gaba da zanga-zangar kin jinin gwamnati a Iraq a yau Laraba game da kin amincewa da sunan da gwamnati ta bayar a nada prime minister masu zanga-zangar kuma sun nuna alhininsu ne ga mutuwar wani dan rajin kare haƙƙin al'umma. Tayyar Al-Tayyib, shahararren dan rajin kare haƙƙi ne da ya rasa ransa a wani hatsari da ya tarwatsa motarsa ran 15 ga watan nan na Disamba, kuma ya rasu a sanadiyar raunuka bayan ya shafe kwanaki a asibiti, inda hukumomin asibitin suka sanar da rasuwansa a jiya Talata. Sanarwar rasuwar tasa ta yi sanadiyar tashe-tashen hankula a kudancin birnin Dawaniya, inda masu zanga-zanga suka kai hari kan ofisoshin jam'iyyu da ke da goyon bayan Iran a cikin birnin. Wata ƙungiyar fafutuka a Afghanistan ta ce 'yan ƙungiyar Taliban sun kama wata tawagar mutane 27 da ke rajin tabbatar da zaman lafiya, sun kuma kai su wani waje da ba a san ina ba ne. Mai magana da yawun ƙungiyar People's Peace Movement, Bismillah Watan Dost, ya ce ƙungiyar tasu ba ta sake jin ɗuriyar waɗannan mutane 27 ba tunda suka bar ofis a ranar Talata da yamma, yayin da suke kan hanyarsu ta zuwa ofishin ta yankin Fara daga Herat cikin motoci 6. Ya kuma ƙara da cewa shugabannin ƙungiyar ta PPM na tattaunawa da manyan ƙungiyar ta Taliban don ganin an sako su cikin ƙoshin lafiya. Ƙungiyar Taliban dai ba ta ɗauki nauyin sace mutanen nan ba, kuma ba ta nuna masaniya a kan lamarin ba.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro, yanzu kuma ga maimaicin gaishe-gaishen Kirsimeti wanda Alher Grace Abdu ta gabatar.
Let it be Christmas everywhere, in the hearts of all people both near and afar. Christmas everywhere, feel the love of the season wherever you are. On the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music.
Alright, guys, welcome to Christmas Lafia. Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga 'yan uwa.
Merry Christmas and Happy New Year.
Let it be Christmas everywhere, in the hearts of all people, both near and afar. Christmas everywhere, feel the love of the season wherever you are. On the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing, let every bell ring the story of hope and joy and peace. And let it be Christmas.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin. Muna kuma yi wa al'ummar Krista a duk fadin duniya barka da Kirsimeti, da fatar an ga wannan ranar Kirsimeti ta shekara ta 2019 lami lafiya. Alheri Grace Abdu ce dauke da kashi na biyu kuma na ƙarshe na wannan shiri na musamman da ke ba 'yan uwa mazauna Amurka maza da mata damar sada zumunci a wannan rana.
Rana Philip Oje, ni ne shugaban Zumunta Association USA in mazauna Amerika. Ina isar da gaisuwa a Kirsimeti zuwa ga Nuhu Hassan Nock, Shehu Hassan Nock, Benjamin Hassan Nock, Sanda Shabo da ke zama a Lagos, Nuhu Zammai Gida da ke zama a Kaduna, Alex Bruza da ke zama shi ba a Kaduna, Honorable Daniel Ibrahim, former chairman na Kwali Local Government da ke zama a Abuja, Emmanuel Hassan shi ma mazauna Abuja, Marcus Saleh da ke a Kaduna, Andrew Ashige shi ma da ke zama a Kaduna. Gaisuwan Kirsimeti na kuma zuwa ga shi Sanda Omanya da ke zama a Abuja, Victor Moses da ke Abuja, Wenat Sidi da ke Abuja, a kawo biki tsori shi ba da ke mazauna Abuja Hajiya Halima Dalhatu ita ba da ke Kaduna da Jacob Juro da ke Kaduna da kuma al'ummar kwaye da North da kuma kewaye na Jaba local government duk na mutane da Christmas da kuma Jam Musa North da Zakari Fakai da ke Abuja da kuma abokina Yohana Yirima na National Eye Center da ke Abuja a ci Christmas lafiya na gode
suna na sama ilimin mangaru daga nan Laurel Merida ina mika sabon gaisuwar Christmas zuwa ga iyalan gidan Reverend Alkalmika Ilutara da Reverend Ahmadu Mamman a Sokoto ina gaida da DCP Dauda Mamman a Gusau Ayuba Mamman a Sokoto ina gaida iyalan gidan Mamman Galadima da Dr. Umaru Kiro Ƙungiyar Masihiya a Sokoto ina gaida Hamisu Alka a Sokoto ina gaida Iglesiyar First Ekwa Church a Sokoto Iglesiyar Ekwa Church a Emela Iglesiyar ta Ekwa Church a Buni ina gaida sauran ƴan uwa da abokan arziki a wurare daban-daban ina gaida ma'aikatan Christian Aid a Maiduguri da mutanen UMCA Church a Agora, ina fatan kun yi sallar Christmas lafiya da fatan niyya Ubangiji Allah ya nuna muna sabon shekara lafiya.
Sunana Shirley, ina isar da sakon gaisuwa ta zuwa ga iyalina a Najeriya a wannan lokacin bikin Christmas. Ina gaishe da babana Reverend Alfred Tukuma The father-in-law na Mr. Liberty, the mother-in-law na Mrs. Liberty. Ina kuma gaishe da ƴar uwata Sibiya da iyalinta Uncle Jojo Nanchin da Nihel da ƴar uwata Sutuda da iyalinta Wamanyi, Abba da Alfa da ƴar uwata Suda da dan uwana Zamari. Ina gaishe da Ephraim dana da baban shi Uncle Nat Allah ya albarkace ku a wannan lokacin ya tsare ku ina fata za ku ji dadin wannan Christmas
haka sunana engineer Ishaku Audu daga Dallas Texas a madadina da iyali dina muna aika gaisuwan Kirsimeti zuwa ga iyayenmu da suke a Jos, Reverend Audu Yusuf da kuma Professor Yakubu Malum. Muna fatan za a yi Kirsimeti lafiya kuma Allah shi kai mu sabon shekara. Mun gode.
Sunana Roda Bonnet, sanan a nan DC, America. Na kawo suna mayanwa masu alheri a nan America, Maryland da DC. Duka da iyalin zumunta masu alheri. Na kuma kai gaisuwa na can Nigeria, wayanwa na yayana Iliya Bonnet, duka yanwana da Juma da iyalinsa, Maliki da iyalinsa, Zamani da iyalinsa, danwana dan Asibai, yarwata Amina da iyalinta a can Bayelsa. Ga kuma na bada gaisuwa na ma Victor Bonnet a can Abuja, da Maureen Pius Abuja, Liziana a Kaduna Ogun Pama. Na kuma kai gaisuwa na ga yara na can gida, Dorcas Pius, da duka yara na duk jikoki na dai kawai ina gaisuwa. Na kuma fata Allah zai bamu alheri mu ci Christmas a cikin lafiya, kallau kuma ya bamu mu samu mu gan sabon shekara. Ubangiji Allah ya kai mu, na gode.
Sunana Pastor Ali Mati daga jihar Katsina, kankarar local government Kadabi Kidan Marabu. Ina nan America a jihar Pennsylvania a garin Philadelphia ina karatu. Ina isar da sakon gaisuwar Christmas ta musamman ga matata Malama Linda Mati da ƴaƴanmu Kyauta Mati, Bege Mati, Gimbiya Mati. Sakon gaisuwa ta musamman ga mahaifina Malam Mati Sani da iyalinsa. Sakon gaisuwa ta musamman ga kawunnaina Malam Lado, Malam Lawal Lado, Malam Sani Mati, Reverend Dan Juma Sani Mati, dukansu a Kadabi Kidan Marabu, da Reverend Adamu, Reverend Naekwa Church Kadabiki. Gaisuwa ta musamman ga babana na nan America, Dr. Salisu Garba, da babana na Jos Babasula Auta duka da iyalansu. Ina isar da gaisuwa ta musamman ga kannena da yayyena da suke Ekwa Church Kadabiki, Ekwa Church Ungwatabu, Ekwa Church Kwantakomawa, da Wawal Kaza, da Malumfashi, da Tsiga, da shugabannin Ekwa Jos DCC, shugabannin Katsina DCC, da shugabannin Ekwa gaba daya. Ubangiji Allah ya ba mu Kirsimeti mai albarka, ya sa Najeriya ta zauna lafiya. Amin.
Ayo go wa sore mo go ni chana murukun Baltimore a USA. Ina gaida mahaifiyata Esther Usman Walabai da kakata Mama Rita Usman Walabai. Ina gaida Christopher Linus Kazama brother. Ina gaida Hamisu Maidugu da iyalansa. Ina gaida Dominic Maidugu da iyalansa. Ina gaida Ra'awar Musa Rafsanjani. Ina gaida Hassan Barguma da iyalinsa makaman Hon. Ina gaida Ishaku mai gida da iyalansa. Ina gaida Jerry Zakaria da iyalansa. Ina gaida Jakaya Caleb da iyalansa. Ina gaida Aliyu Ahmed Belen da iyalansa. Ina gaida Mustafa Umar da iyalansa. Ina gaida Nuhu mai kasuwa da iyalansa. Ina gaida Falmata Baba Gaidan, ina gaida Kaltini Muhammad, ina gaida Musa Umar Tijani, wakilin ciro man dawakin zazzau da abokan arziki da wanda ban iya na kira sunansa ba na gaida kowani abokin arziki da yake jihar Najeriya Allah ya kawo mu wannan lokacin Christmas Allah ya dade nuna mana ya dade rufa mana asiri Allah kuma ya nuna mana sabon shekara lafiya
Ina Professor Philip Musa daga Birmingham, Alabama a kasar Amerika. Ina maka gaisuwan Christmas da sabon shekara zuwa ga yalaina da abokan arziki da dukkan mutanen sabon gari da uba a karamin hukumar Askra Uba jihar Borno. Ina kuma gaida yan uwana a Maiduguri, Yola, Abuja da jihohin Najeriya gaba daya. Ubangiji ya kara mana albarka da zaman lafiya cikin sabon shekara.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan abuna sai kuma shekara ta 2020 idan Allah ya nuna mana ina kuma mika gaisuwar fata alheri da barka ga Christmas ga ƴan uwa da abokan arziki da ba zan iya ambaton sunayen su daidai ba a duk inda suke Allah ya sa a kammala bukukuwan Christmas lafiya ya kuma hada fuskokin mu da alheri Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da jami'an ɗakin labarari da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Isa Almasihu da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
Sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin mu na yau. A madadin duk sauran abokan aiki daga nan sashen Hausa da kuma Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
Pasiana, I am a man who is in a duty. I am a man who is in a duty. I am a man who is in a duty. I am a man who is in a duty. I am a man who is in a duty. I am a man who is in a duty. I am a man who is in a duty. I am a man who is in a duty. I am a man who is in a duty. I am a man who is in a duty. I am a man who is in a duty. I am a man who is in a duty. I am a man who is in a duty. I am a man who is in a duty. I am a man who is in a duty. I am a man who is in a duty. I am a man who is in a duty. I am a man who is in a duty. I am a man who is in a duty. I am a man who is in a duty. I am a man who is in a duty. I am a man who is in a duty. I am a man who is in a duty. I am a man who is in a duty. I am a man who is in a duty. I am a man who is in a duty. I am a man who is in a duty. I am a man who is in a duty. I am a man who is in a duty. I am a man who is in a duty. I am a man who is in a duty. I am a man who is in a duty. I am a man who is in a duty. I am a man who is in a du